da yake jawabi a wajen taron ranar kawar da talauci a Accra, Mr. Pierre Lapote, Daraktan Bankin Duniya na yankin Ghana, Liberia da Sierra Leone, yace hauhawar farashin kayayyaki da aka samu cikin shekaru biyu da suka gabata ya nakasa karfin sayan kayayyaki, yayin da kudaden shiga suka kai karanci, da kuma tabarbarewar tattalin arziki da kasar ke fuskanta a halin yanzu, sune suka jefa wasu ƴan Ghana da dama cikin talauci. Masanin harkokin kuɗi da tattalin arziki Hamza Tijjani yace baya ga waɗannan dalilai ma mafi ƙarancin albashi da gwamnati ta gindaya ma'aikata ya ƙara sanya al'ummar Ghana cikin talauci.
Idan ma mun waiwaya gwamnatin kasar Ghana ta ajiye kuɗi da yake bai kamata a biya ma'aikacin kasar Ghana kasa da wannan ba, shine kuɗi CD 14. To idan ko mutum zai aiki ya biya shi na rana ɗaya CD 14, ma'ana wannan CD 14 bai kamata ya doki duka ya ci abinci ba, ya kamata ya ajiye wasu don biyan wasu bukatu nan gaba. To ma'ana akwai mutane da yake sun dara wannan bincike ma da Bankin Duniya ta yi da yake suna fama da talauci.
Wasu ƴan kasuwa Ghana sun jaddada ikirarin da Bankin Duniya ta yi.
Sunana Muhammadu Mustafa. Gaskiya akwai talauci cikin garin nan kurai. Muka zo da irin mutane da suke zuwa wurin mu, wallahi kana sanin gaskiya akwai talauci cikin gari. Domin muna iya mu je wurin shagunan ma wanda yake muka sana'a ɗaya muke yi. Zaka ga mutumin da ka san shi jiya ina iya mutane yau shi ke roka ma a bashi. To tabbas akwai talauci.
Sunana Muhammad Abdul Nasir. An fi sani na da babawo. Gaskiya dai talauci ya yi yawa garin, saboda mutum na ya fito ma tun da safe kowa aiki guda ma bai yi ba. Dinki nake yi, kaya ka aiki yau, kamin sabo ya zo ma ka ci kudin ya kare, ta ya zai ma mutum ya spend 25 cedis.
Sunana ne Fauziya. Gaskiya garin ya yi karshi. In ka sa abu yau gari ya waye, ka ta yi an kara ba kudi, talauci ba sai kaya, baka ka ci abinci a dai, ya kai ta ci Ghana, baki saba kayan da yara za su tare da shi su duka.
A cewar Mr. Pierre Lapote, samun aikin yi ga jama'a ita ce hanya mafi inganci da za ta rage raɗaɗin talauci da rashin daidaito a ƙasar. Domin haka, tilas ne masu tsara manufofi su ƙara himma wajen bunƙasa tattalin arzikinsu da kare marasa galihu da zuba jari a inda zai samar da ingantattun aikin yi yadda za a samu bunƙasar amfani ga kowa. Baya ga waɗannan matakai da Mr. Lapote ya bayyana na rage raɗaɗin talauci ga ƙasa, sai dai Hamza Tijjani ya ce cimma muradin rage talauci ga Ghana zuwa shekarar 2030 zai yi wuya, sai idan ƙasar ta yi gyara a wasu ɓangarori.
To kanku ayya a magance kudirin da yake Ghana ta ajiye nan shekara 2030 to ya mata wahalan gaske, saboda Ghana tana fama da wasu masaloli manya-manya. Na farko akwai yawan karin farashin kaya, musamman ma karin farashin kayan abinci. Sa'annan kuma ga yawan faduwar darajar CD ga fadan Russia da Ukraine, saboda mafi yawanci Ghana tana dogaro kan wayannan kasashe ne don neman kayan hatsi da saura. Sai dai shawaran da zamu ba Ghana, ya kamata Ghana ta maida hankali bangare na harkar noma, ita ce da take taimaka ma lamari na tattalin arziki. Ya kamata Ghana ta waiwaya ta koma ina ne aka samu matsala harkar noma ya gurbace. Ya kamata gwamnati ta yi kokarin magance wannan.
Alƙalin ma na nuna cewa kusan mutane miliyan 700 a duniya suna rayuwa cikin matsanancin talauci, yayin da suke rayuwa akan ƙasa da dalar Amurka 2.15 a kowace rana, kuma sama da rabin su na rayuwa ne a yankin kudu da hamadar Sahara. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.